A farkon watan Disamban 2024 ne wasu mutane dauke da bindigogi suka kutsa gidan sakataren kungiyar Alternative Espace Citoyen bugo da kare dan jarida Musa Cangari suka kuma yi awon gaba da shi jim kadan bayan dawowarsa daga wata tafiyar da ta kai shi biranen Abidjan babban birnin Cote d'Ivoire da Abuja Nigeria kafin daga bisani a jiduriyar sa'a cibiyar yan sandan yaki da ta'addanci. Karan farko an gabatar da shi a kotun tribunal a yammacin Juma'a 3 ga watan Janairu inda alkali ya saurare shi kafin a yi gaba da shi. Kakatu Dagoni Mamadu na daga cikin kusoshin kungiyar Alternative.
Bayan sallan Juma'a 3 ga watan Disamba da muke ciki, Musa Cangari an kawo shi nan wurin doyen de juge na da kotu na babban birnin Niamey tare da lauyoyin shi da shi alkalin sun yi tattauna sauran bayan awa biyu haka sai suka huto, kuma alkali ya ce je ya zauna a gidan yari na Filenge da ke kilometer kusan 180 da Niamey.
Hukunci ne aka yanke masa koko a an dai saurare shi ne?
An dai saurare bayan ka wuce kusan wata daya baka kadu da kowa ba, ni da matarka da yaranka da baka ga kowa ba, sun samu ne da ya koma gidan shi shine muka so, amma ba haka ta samu ba. Muna samana ci a cikin wannan dossier ya zamanto sharia ta tabbata, tunda abu ne wanda duniya duka yana nan yana kallon mu.
Ainihi ana zargin Cangari da kafa kungiyar ta'addanci da tallata ayyukan yan ta'adda kafin a bullo da wasu karin zarge-zargen na daban dake da nasaba da sha'anin tsaron kasa, lamarin da ke daure kan lauyoyinsa da na hannun daman sa.
Sabbin abubuwa dai da muka ji biyu ne, an yi zancen attempt a la defense nationale,
wato barazana ce ga sha'anin tsaron kasa.
Barazana da sha'anin tsaron kasa tare da hadin guyan wasu kasashe na Turai wanda ana zargin su da wani wani abu. Mutum ne wanda ana tofa albarkacin bakin shi a game da kowace tahiyar kasa, ba ma kasar Niger ba, kasar yankin Sahel. Amma dai da yake abun yana gaban alkali, za mu aje kunne mu shi, kuma nan zuwa gaba lauyoyin shi za su yi magana.
Musa Cangari, wanda a fili yake nuna goyon baya ga hambararren shugaban kasa Mohamed Bazoum, ya yi fice wajen tattakar gwamnatin Janar Abdurrahman Tchani saboda yadda ya yi imani kan mulkin demokradiyya. Kulle shi a kurkuku abu ne da wasu ke dauka a matsayin bita da kulli a yunkurin rufe masa baki. Ba a dai yanke masa hukunci ba, saboda haka ana sa ran sake gabatar da shi a gaban alkali a nan gaba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.